أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله izinin Allah madaukin sarki da taimakon shi zan mu ci gaba cikin karatu wannan littafin namu mai albarka shine Al-Jami'u Sahih na al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yau wannan shine darasin mu na 22 kafin muhara muna taba al-muqaddima akan abin da ya shahi wannan littafi mai albarka yau abin da zan yi shine bayani akan tarajim na al-Imam al-Bukhari tarajim da yake yi kulla babubuka da yake yi maga al-Imam al-Bukhari ya kulla babun fi kaza sai yake cewa tarjamatul bab ko kuma tarajimul Imam al-Bukhari fi kitabihi as-sahih wannan tarajim din da muke gani ba karamin ilimi bane a cikin abinda al-Imam al-Bukhari yake azawa fahimtar su kadai shine fahimta wannan littafi nashi mai albarka shi yasa ya shahara wajen manyan malamai suke cewa fiqhul Imam al-Bukhari fi tarajimi fahimtar littafin al-Imam al-Bukhari tana cikin tarajim kin da yake kullawa yace babun fi kaza to gano kulla alaka tsakanin baban da wannan abun gakin nashi shine ilimin kuma shine dikka da al-Imam al-Bukhari ya kiyaye da taharri wanda hal al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa istakhraja bi fahmihi min al-mutun ma'anin kathira al-Imam al-Bukhari da fahimta shi ya huddu daga cikin matanin hadisai ma'anoni masu yawa farraqaha fi abwabil kitab bi hasbi tanasubiha ya rarraba su a cikin littafin wannan al-Jami'u Sahih daidai gurgurdan dacewar su ya atana fihi bi ayatil ahkam yayi nura kuma da ayoyi na ahkam ya huddo dalilai wanda suke na karshe wajen taharri da ilimi da fahimta wanda a cikin nuni gare su ya shiga hanya mai yalwa kamar yadda al-Imam al-Bukhari a cikin kullu tarjuma ta babi shine karshe ya kai kololuwa karshe wajen tsirere babu wanda yake ka hada da shi a cikin wannan aiki nashi na kulla babubuka na cikin ke futubukin shi wanda samun fiqhu yana a cikin wannan abun gakin nashi abuwa bikin da tarajim din da yake kullawa bar ma ta hanyar su ne zai kasance kulla alaka da huddo fiqhu karkashin hadisi da kulla alaka tsakanin hadisi da ayat qur'ani ko kuma ayat qur'ani bangaren ta da bangare sai zamana tarajim din al-Imam al-Bukhari sura ce rayayyawa da take nuna mana ijtihadin shi da nuna cewa sadauki ne cikin ilimi kuma da bin manhaji wanda ya dace ni zan mu ga misali a cikin abubuwan da zasu nuna mana haka kamar yadda al-Imam Ibn al-Mulakin Allah mushi rahama a cikin at-tawdih ya kawo ya bayyana manhaji na al-Imam al-Bukhari a cikin wannan abun yake cewa ya shiga manhaji na karshe wanda ba ya da sa'a a cikin wannan baba kulla alaka tsakanin babe da kulla babubukan da al-Imam al-Bukhari yake yi da tarjuma a samu ma'ana wadda take ta nisa ala sabilil misal a ciki zan mu ga inda al-Imam al-Bukhari ya kawo cikin littafin shi mai albarka daga Abdullah ibn Mas'ud an hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hasada illa fi sunnatayn babu hasada sai a cikin abubuwa guda biyu rajulun ataahu Allahu malan mutun da Allah bashi dukiya mun ga wannan ai annabi cewa la hasada illa fi sunnati babu hasada sai cikin abu biyu to a cikin nan gurin al-Imam al-Bukhari Allah mushi rahama sai ya kara mana bayyanawa a cikin kulla bayani a cikin wannan baba a cikin wannan hadisin wani babu ya kulla shi sai ya kawo shi bayanin da yake cewa babul iktibadi fil ilmi baban da ke bayanin in gibda tsirere da rige-rige cikin harkar ilimi kenan tun daga kulla baban ma ya nuna maka cewa hasadan nan da tazo cikin hadisi ma'anar ta shine al-gibda ba ma'ana hasada wanda aka sani ba kenan daga nan gurin al-Imam al-Bukhari ya fassara mana cewa la hasada illa fi sunnatayn daga kulla baban da yayi ya nuna mana cewa gibda ake nihi har ya fassara ta tun kafin ya kawo hadisin misalin shikenan a cikin wannan kitabi haka nan a cikin kitabul ilmi misali ne wanda yake nuna mana dukka da taharri da ilimi na kololuwa na karshe a wajen al-Imam al-Bukhari yake cewa babu qaulullahi ta'ala babun hadar Allah madaukin sarki ma utitu min al-ilmi illa qalila wanda yau zan mu ganshi ko darasin gaba ya kulla babe baban sunan shi kawai ya kulla shi da ayan nan ta cikin suratul isra wa ma utitu min al-ilmi illa qalila sai ya kawo sanadin hadisi muttasil wanda dogon hadisi wanda yahuda suke cewa ku tambaye wancan mutumin ku tambaye shi game da ar-ruh ku tambaye shi gambi na kaza dan saboda su jarraba annabi alaihi salatu wassalam har zuwa karshe dai bukhari ya kana hadisin abin da yake nihi ya fa'idantar mu da cewa hukunci da masdarai masdari na kitabu sunna kamar yadda qur'ani yake masdar ne haka nan hadisan annabi alaihi salatu wassalam kuma masdar ne dan saboda wannan wa ma utitu min ilmi illa qalila a cikin hadisi ne tazo kahin tazo a cikin aya alqur'ani dada an yi so kuma Allah dai tashi sabko aya sai kawo wa ma utitu min ilmi illa qalila yasaluka an ruhu qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila to wannan da yake nihi kahin Allah ya sabko da aya annabi alaihi salatu wassalam shi ya hudu wannan magana kuma tazo da wannan aya tazo da wannan siga wanda bukhari yake mana nunin cewa wahayin sunna da wahayin qur'ani duka tahiyarsa daya kuma dan saboda muhimmancin wannan baba da kima wannan baban fa litattafai musamman kamar yadda ga sharhuka da muka aika za ga sharhuka wanda kawai su aikin su bayani akan tarajim ni al-Imam al-Bukhari yake nunin tarjuma shi tsakanin babu ka idan ya buɗe shiga kitab kitab din wannan da zai buɗa masalan kitabul iman kitabul ilm ba haka bane kawai zai zubo babu buka babu manhaja kawai zubo sa'a na kun tanasub al-munasabat kamar yadda aka ma ayoyin qur'ani da surori Allah madaukin sarki ya kiyaye munasaba ta ayoyi a cikin qur'ani haka nan kuma ya kiyaye munasaba ta surori a cikin qur'ani in kaga a qur'ani an ce daga sura kaza sai kaza to binnan nata da take da kai alakar da Allah ya sa ya kawo su guri daya ko kuma kaga aya ta karshe aya ta bakara ta kare da kaza kuma an fara ali imran da kaza to malami suna kulla alakoki tsakanin kawai kamar abu daya ne da kai alaka mai karfi tsakanin wannan surorin haka nan harkon sura da karshen sura harkon sura to haka nan Abu Abdu al-Imam al-Bukhari suke da wannan dukkakin da tahari yayi koyi da Qur'ani duk baban da kaga ya kawo da kai munasaba to wanda malaman da suke bayyana munasaba ta tsakanin babubuka na al-Imam al-Bukhari da kutub na al-Imam al-Bukhari akwai al-Imam Ibn al-Munayyir Ibn al-Munayyir karamin bababban badan babban littafin shi ya bace yana da sharhin Bukhari amma ya bace hashiyat Ibn al-Munayyir ala sahih Bukhari Ibn Hajar yana yawan nakaltawa da gare shi shi wannan karamin kanan yana da tahi al-mutawari ala tarajim al-Bukhari kaw bayani akan tarjumomi babun fi kaza sai yace dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari ya ambaci wannan baban tsakanin shi baban tsakanin shi da baban kaza dan saboda kaza ya kulla munasaba da alaka tsakanin su kuma ya kulla munasaba tsakanin baban da aya da ya buda da ita ko hadisin ne ka ko asar kin da ya kawo da littahi na gaba fakku agaradul bukhari al-mubhama fil jam' bayin al-hadith wa tarjuma warware manhar bukhari a wajen kulla babi da kawo ayoyi da kawo hadisi da tarjuma na al-Imam al-Imam Ibn Jama'a al-Maghribi sai tarjumanu tarajum na al-Imam Ibn Rushayd Ibn Rushayd al-Fihri babban malami ne wanda yayi sharh muqaddima ta al-Imam Muslim yayi muhakama tsakanin al-Bukhari da Muslim to wannan manyan malaman littattafai guda uku suna daga cikin manyan littattafan da kawai aikin su bayyana tarjuma da alaka tsakanin abuwa wanda yake nuna mana abun ba karami bane sai kuma munasabatu tarajim al-Bukhari na Ibn Jama'a Allah mushi rahama sai sharhi tarajim abwabul jami' as-sahih na waliyullah ad-dahlawi duka wannan me yake nuna mana muhimmancin cewa mu nura mu kula babubukan da al-Imam al-Bukhari yake kullawa a kalkashin littafin shi da kai hikima da kai asrar a ciki wani lokaci Ibn Hajar yana yawan ambatan su haka nan dukkan shurrah suna ambatar haka nan umdatul qari al-Imam wannan Al-Hafiz al-Aini shi ma yana bayani akan wannan tarjuma shi yana buɗa babe ma farkon abin da zai fara Umdatul Qari Al-Hafiz al-Aini shine bayani akan alaka tsakanin tarjuma babe da wajhul munasaba tsakanin babe da hadisan da za a kawo tsakanin babe da baban da ya gabata dan saboda akwai hikima a ciki wannan shine tarjuma abin da ya shafi tarjuma kuma wannan littattafai na tarajim kin duka ina da su suna cikin littafin da muke duba komawa wajen gano menene yasa al-Imam al-Bukhari ya ambaci dan ba abu bane wanda zaka fada da kai ba abu bane na fada da kai ga abin da yasa Bukhari ya kawo wannan hadisin kuma ga munasabar shi tsakanin shi kullu babi ga munasabar shi tsakanin da kaza duka wannan malami sun yi littattafai akan abu abinda zan mu tashi a yau shine kitab na a cikin kitabul ilm baban da zan mu tashi shine babe na 42 babu hibzul ilmi baban da ke bayanin har da ce ilmi kiyaye ilmi hadisi na farko a yau kuma hadisi na 118 yake cewa al-Imam al-Bukhari Allah mishi rahama haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah haddathana Malik haddathani Malik an ibn Shihab an al-A'raj an Abi Huraira kala inna nasan yaquluna mutane suna cewa inji Abu Huraira kenan shi yake fada mutane suna cewa aksara Abu Huraira ya yawaita ma'ana ya rawa ya yawaita ambato hadisai yace walaula ayatani fi kitabillah dan ba aya guda biyu ma da nake jin tsoro da cikin ayoyin Allah yace ma haddastu hadisan da bazan bada ko hadisi daya ba summa yatulu sannan sai Abu Huraira ya karanta innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati hazuwa ar-rahim kenan yana nihin wannan ayat ita take tsoratar da shi ma yake huddu abubuwan da yake dauke na ilimi na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ba wannan bada ko hadisi daya ba bada ba dan kai shiga cikin masu koyi ilimi yace inna ya ga musu dalilin da yasa shi kowa yawan hadisi yace inna ikhwanana minal muhajirin kusani cewa ƴan uwan mu daga cikin muhajirai kana yashguluhum as-safq bil aswaq as-safq kullu ciniki bil aswaq akasuwanni yashguluhum shi yake shagaltar da su ma'ana diwacin su ƴan kasuwa ne wa inna ikhwanana minal ansar mutanen mu kuma ƴan uwan mu na cikin ansar mutanen madina kana yashguluhum al-amal aiki yake shagaltar da su fi amwalihim cikin dukiyoyin su wani ya tahi garkashi wani ya tahi gonan shi wani ya tahi kiwon shi wa inna Abu Huraira yace shi kuma Abu Huraira kana yalzama Rasulullah yana lazimtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi shab'i batnihi da cika cikin shi wa ya haduru ma la ya hadurun ya halalci abin da bisa halarta su sun tai kowa tai harkokin shi shi kuma ko da yaushe yana tare da Annabi alaihi salatu wassalam wa ya hafazu ma la ya hafazun yana hardace abin da bisa hardace ba kenan nan shine mahallu shaharikin babu hibzul ilmi kuma gashi yace wa ya hafazu ma la ya hafazun Abu Huraira yana hardace abin da bisa hardacewa wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya hudo shi a gurare guda 6 wannan shine na farko hadisi na gaba wanda shi ma yana da ma'atare da ma'anar shi yake cewa haddathana Ahmad ibn Abi Bakar Abu Mus'ab yake cewa haddathana Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar an ibn Abi Zu'ib an Abi Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah qultu ya Rasulullah inni asma'u minka hadisan kaseeran ansa yace ya ma'aikin Allah ni ina jin hadisai daga gare ka jiyawa kuma ina mantawa kala sai annabi yace ibu sutrida aka shin huda mayahinka fa basat husaina shin huda kala sai yace fa garafa biye dai sai kwamfato da hannuwan shi summa kala sannan sai yace dummahu ila kenan bayan ya shin huda mayahin sai annabi sai mishi haka kamar ya zuba wani abu sai annabi a sai yace mishi dummahu ilaika kwa dauke abunka gama shi da jikinka yace fa da mamtuhu sai na gama shi da jikina ya dauki mayahin shi ya rataya yace fa ma nasita shay'an ba'dahu ban taba mance wani abu ba bayan wannan kenan wannan yawan hadisi na Abu Huraira addu'a ce ta Annabi alaihi salatu wassalam ba za a zarge shi ba da cewa ya yawaita kamar da ƴan Shi'a suke ta tsine mishi suke zagin shi kenan mu'jiza ce ta Annabi alaihi salatu wassalam kuma farala ce da baiwa ce da Abu Huraira Allah madaukin sarki ya bashi yake cewa haddathana Ibrahim ibn al-Munzir haddathana ibn Abi Fudayk bi haza kenan da wannan sanadin au kala ko kuma yace a wannan ruwaya garafa bi yadihi fi sai kwamfatar da hannun shi a ciki na gaba haddathana Isma'il qala haddathani akhi an ibn abi zu'ib an sa'id al-maqburi an abi huraira qala habistu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam aini na hardato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam burgami guda biyu na ilimi fa amma ahaduhuma amma dayan su fa basastuhu na shin huda shi na watsa shi ma'ana cikin al'umma wa amma al-akhar amma dayan na cikin ilimi da na dauko falau basastuhu da na yada shi cikin jama'a kodi a hazal bulum yace da an yanke mun wannan jijiye wuya ya nuna musu da an yanke wannan jijiye wuya san muga abinda Abu Huraira yake nihi kenan nan me yake nuna mana can gurin da farko ya ce dan ba wannan ayat ba da ba zai boye wani ilimi ba da ya doko kuma nan gashi ya nuna cewa nisfin abinda ya hardato ne ma ya bada sauran bai ma bada su ba zan mu ga wani ilimi kenan dole zan mu san cewa ilimin da ya bada kin ba shi bane wanda ya boye wanda ya boye daban kuma wanda ya bada daban kamar yadda zan mu ga malamai bayanin da suka yi a cikin wannan hadisan dukan su da suka wuce akwai farala zahira ga Abu Huraira fifiko da daraja ta Abu Huraira kuma cikin shi akwai mun fahimci cewa har da ilimi da kuma dukufa akan shi mustahabbancin mutun ya dukufa akan neman ilimi da muwazaba akan neman shi wannan mun fahimce shi a cikin Abu Huraira rayuwar shi da yace ya kasance kullun yana lazumce da Annabi alayhi salatu wassalam akan abin da hakura da abin da zai ci da cikin shi kuma haka magabatan mu sai kasance ba irin rayuwa bace ta mu ta yanzu zakai mamakin wannan manya manyan littattafan da suke rubutawa yaya neman abinci ma kaza kaza mu bambancin mu da su mu mun ba duniya gaba sai Allah ya gama mu da cikin mu sai ta ba mu wahala shi kuma su kuma sun kiyaye dokokin Allah sun kiyaye sai Allah ya yi karhin cikin nasu sai ya zamana yana zamana yana karatun shi a wuni bakin shi kawai bai sa aran shi ba da ma ya ji dadi duniya bai dauke ta ba ginin jin dadi ne aka tatso nono aka kawo mishi ya sha kawai sha zai ya ci gaba da karatun shi dan abin da ya samu aka kawo kayan garka aka bika mishi ya ci kuma Allah ya sa mishi albarka ya tahiye shi mun ga sahabbai dan saboda karin imani a yakin da suka tayi wanda dabino ɗaya ne Annabi alayhi salatu wasalam yake ba su duk da mu'jiza ta Annabi alayhi salatu wasalam amma karin imani sai Allah ya isar musu da cikin su amma yanzu mu da muka kawo da kai ga Allah muka ga cewa neman tuwo shine gaba to sai Allah ya ce ku je to tuwon shi zai ta baku ya to shine yasa kuma su a cikin rayuwar su ba su sa bace ai sun ji dadi ai sun ci mai dadi sabanin mu yau kenan shine yasa Abu Hurairah illa zumci Annabi alayhi salatu wasallam ala shi bai badani kawai in yaji cikin shi ya ci kawa buɗuwan shi da ya ci mai dadi yace zuhuru barkati du'a'ihi a cikin nan kuma akwai bayyana albarka ta addu'a Annabi alayhi salatu wasallam kuma a ciki akwai faralal qalal mutun ya karanta a taqalilu min ad-dunya wa isara bi talabi ilmi ala talabil mal mutun ya karanta akan neman duniya ya ba da gaban shi akan neman ilimi gashi shine wannan hali na Abu Huraira kuma a cikin shi akwai cewa ya halitta game da mutun ya ba da labari game da wata farala da wata daraja da Allah ya mishi ba dan riya ba ba dan nuna alfakhari ba gashi Abu Hurairah da yake ba su labarin ilimin da Allah ya bashi daliban shi ne ba dan alfakhari bane yake gaya musu kuma ya halitta idan ya kasance irin wannan dashin nan cikin hadisin Abu Hurairah da yake cewa na bayyana wannan ilimi da na bayyana gudan da hai a yanke wannan wuya to wannan wani irin ilimi ne kenan ba ilimi bane na shari'a na farallan sallah na farallan hadisan da suka zo na ahkam ba su bane malamai suka ce shine ahadisul fitan ahadisai na fitunu da hadisai na bayanin shugabanci da hutuntunu da zasu abku baya da saboda akwai ruwaya da ta zo wani sahabi yake cewa mun tsama tare da Annabi alayhi salatu wassalam ya gaya mana dukkan wani abin da zai faru tun daga har zuwa abin da ya shahi halifanci da kaza kaza duka ya gaya musu hutuntunu da zasu abku yace sai ya zama tsakanin tumeriya da salihin ya kawo shi kaman mutun ne zai san mutun ya mance shi da jimawa sai abin yayi sun gamu ya tana fuskacewa ya san shi to yace haka muke da hutunu daga mun gansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin su mai mu san cewa eh lalle wannan ita ce wadda Annabi ya amma kahin ta zo ba zan mu iya tana ba cewa kaza zai faru kaza zai faru sai ya faru kawai sai mu ga cewa mun san da wannan abu to wannan yana daga cikin ilimin da Abu Hurairah ya boye kuma halaka ne gare shi ya boye shi dan saboda kare fitina dan saboda ana ko ya tabbata a cikin hadisi da al-Imamul Muslim ya huddo shi al-Imam al-Bukhari yake cewa yakunu fasadud din ala yadu ugailamatin min quraish bacin wannan addinin zai kasance akan hannun wasu ƴan yara na Qurayshawa Abu Hurairah yake cewa da na so in ambace su sai in ambace su da sunayen su kenan wannan sune Abu Hurairah yake nihi ba yana nihin ba cewa ilimi na addini ne ya boye yace lakinnahu khashi ala nafsihi wa lam yusarrih sai dai ya ji tsoron ta da hutuna sai yake bayyana su ya zo cikin hadisin sai Imam al-Bukhari yake cewa hafiztu salasatu jirabin na har da ce burgami guda uku na ilimi guda biyu na watso su da su cikin al'umma amma na ukun da zan bambace shi sai a cire wannan wuyan jawhari yace yana nihin makoshin wuyan shi to wannan Bukhari ya fassara shi kamar yadda ya gabata ya zo a cikin wata ruwayan ma cewa burgami guda shidda kawai abin da yake so dai takaribul ma'ana ba wai nanin da yace mu rabi ya shinhuda kuma rabi ne bai shinhuda ba yana nihin rabi ba na hakika nan 50 nan 50 a yana nihin kawai wani bangare na ilimin ya hade shi wani bangaren bai fada ba shi yasa a wani gurin ku yace burgami guda biyar wanda ya bayyana guda kaza ne wanda kenan kawai ba wai ma'aunin yake so a gane ba kawai yana son wani bangaren ya bayyana wani bangaren kuma bai bayyana ba kamar yadda al-Annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa zuhur shadrul iman tsarki shine rabin imani kenan ka ga rabi ba rabi ba na hakika ake nihi inda rabi na hakika ake ni kenan sarki yahi sallah yahi azumi yahi zakka dan duka suna daga gehe guda yahi imani yahi komi shi kuma yana daga gehe guda sarkin kenan rabi ka al-duhur shadrul iman al-duhur juz'un min al-iman to shi ma haka yake nihi na bayyana wani bangare ban bayyana ba wani bangare a cikin shi anna kullu man amara bi ma'rufin idza khafa ala nafsi tasriha an ya'rid a ciki akwai cewa dukkan wani wanda yake umarni da kikkiawa da hani ga mummuna idan ya ji tsoranta da hutuna sai ya ji ruwaye da kamar wanka ba sai ya fito kirare ya fada ba kuma abin ya tado hutuna walau kanat al ahadisu allati lam yuhaddis biha min al halal wal haram ma wasi ahu kitma katma yace da a ce hadisan da an abu huraira yake hadi na halak ne ko haram ko da zasu tada hutuna hadasu zai amma dake ba harka halal da haram bace ba shi yasa ya hade su abinda zai nuni akan wannan yana cikin masu tsoran boye ayoyin Allah ga shi can baya inda yace dan ba ayoyin Allah ba da wannan ayoyin ba da sai ya fada bai fada ko hadisi daya wannan shi bai babe na gaba babe na 43 babul insatil ulama baban dake bayanin yin kawaici yin shiru ga malamai mana malamai suna bayani ayi shiru a saurara al-Muhammad Bukhari zai ka hujja yana so dalibin ilimi wa ma dalibin ilimi musulmi ma gaba ɗaya duk abin da zai yi yayi shi da hujja wannan bai bukata sai an ce an kulla ma mutum babi amma yana so dukkan abin da zaka yi ka dora shi bisa doran shari'a ka yi shi da hujja al-Imam al-Bukhari Allah mun sharaha ma yake cewa haddathana Hajjaj haddathana Shu'ba Hajjaj nan kan mutum yayi dubin Hajjaj ibn Yusuf mamsan mabban rikicin da yake sawa akwai rudan iltibas din da yake akwai a cikin sahihi muslim akwai Hajjaj ibn Sha'ir Saqafi wanda sunan shi da sunan baban shi da sunan kabilar shi dukkan sun zo daya da Hajjaj wancan mujrimi kuma malamin al-Imam Muslim ne kenan da kaji an ce haddathana Muslim ya ce haddathana Hajjaj ibn Hajjaj Sha'ir as-Saqafi kawai tunanin ka zai tafi akan cewa wancan azzalimin sarki shi kuma babu alaka shi kawai suna ne yazo kabila ta zo daya sunan ma'ahi yazo daya shi kuma malamin wannan Muslim ne yake cewa Hajjaj ya ba mu labari haddathana Shu'ba qala akhbarani Ali ibn Mudrik an Abi Zur'a an Jarir anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya kunga wani katari wannan malamin da nace muku zan jinkirta ba ku tarihin rasuwar shi gashi mun tarrohi cikin sanadin Bukhari Abi Zur'at ar-Razi abokin Abu Hatim daga Jarir annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala fi hajjatul wada istansifin nas ka sa mutane su yi shiru kenan idlubul insatil nas ka ne mu mutane su yi shiru gashi nan annabi alaihi salatu wasalam zai yi cikin hajjatul wada zai yi musu wa'azi zai yi musu nasiha da khuduba yace kace mutane su yi shiru fa qala sai annabi yake cewa bayan sun yi shiru kin la tarji'u ba'di kufar kada ku koma baya na ku koma kafurai yadribu ba'dukum riqaba ba'd bangaren ku yana bugun wuyan bangare ma'ana yana kisan bangare kenan wannan yake nuna cewa wasu su riga kisan wani bangare kafurci ne kamar yadda zan mu ganshi can gaba kafurce wani ni'ima yake ne kenan nan ina mahallu shahida a wannan hadisin shine istansitin nas ka nemi mutane su yi shiru ma'ana kace su yi shiru kuma ya fada kin kwa sun yi shiru Hajjaj kin can nan kai cakude shine Hajjaj ibn al-Minhal Hajjaj ibn al-Minhal ba Hajjaj wancan ash-Sha'ir ba ibn al-Minhal an al-Madi as-Sulami al-Burnasi maulahum al-Basri shi na garin Basra ne ma Bukhari da Muslim duka sun yi ruwaya daga gare shi wannan da a ciki yake cewa la tarji'u ba'di kufaran kada ku koma baya na kuna kafurai ma'ana ku rika kisan junanku kenan kisan juna yake nunawa cewa kafurci ne sai yace malamai sun yi magana akan shi cewa magana guda shidda na farko suka ce shine kafurci akan kafurcin da muka sani annabi yake nihi shine amma ga wanda ya halitta abin kada ku koma ku halitta kisan juna duka wanda ya halitta abin da ya haramta ku kafurin na biyu suka ce annal murad kufrun ni'ma wa haqqul islam shine kafircewa ni'ima da kuma kafircewa haƙƙin musulunci wanda wannan shi yahi na uku annahu yaqrubu min al-kufr ma'ana kakku aikata abin da yake kusa da kafirci shine kisan kai kenan wannan yana kusa na gaba kuma la takfuru haqiqa kada ku kafurta a haqiqa tunda wannan ai umarni ne yake ba su ba wai yace sun kafurtan ba hani ne yake gami da kafirci kuma kenan wannan sai ya zama na baya alakanta ba kisan kan shine ya zama na sababin kafirci kawai magana hani ga kahurci daban kuma kada ku kashi juna daban. Na biyar abin da yake nuni da kahurcewa na huddo makami, dan saboda duk wanda ya huddo makamin shi ga dan uwan shi suke ya kai juna kamar sun kahurce ma juna ne, kamar da al-Imam al-Khattabi yake faɗa. Na gaba cewa la yukafiru ba'dukum ba'dan, kada bangaren ku suka kahurtar da bangare, wannan su rika ce ma wa an can kahure ne, wannan su rika ce ma wa an can kahure ne, kuma alhali dukkan su musulmi ne, shine Annabi alayhi salatu wassalam yake nihi. Amma malamai sun yi tahiya akan waccan ma'anar ta biyu, ma'ana ta biyu ce kufranun ni'ima, kahurce ma ni'ima ita ce magana mafi inganci a iya fahimtar mu. Fa'idodin wannan hadisin, a cikin shi akwai kyararren bayanin abinda al-Imam al-Bukhari ya kulla babi akan shi ne al-insatul ulama, in shuru ga malamai in suna yin wa'azi ko suna yin huduba. Fa innahu tawqirul lahum, yace dan girmamawa ce gare su. Wa kaifa lahum warasatul anbiya, me yasa ba za a yi haka ba ma a matsayin su na magadan annabawa. Allah madaukin sarki ya ambata cewa kada a daukaka murya a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana. La tarfa'u aswatukum fawqa sautin nabi, kada ku daukaka magana ku sama da sauti na Annabi alaihi salatu wassalam. Khawfu hubudul amal, dan saboda koran bacin ayyuka ka aikin mutun su baci. Shi yasa al-Imam Malik Allah mashi rahama a cikin masallaci na Annabi alaihi salatu wassalam, ko mai tambaya yazo ya daga murya sosai sai ya mishi tsawa ya ce isa sauta murya ka gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam kake, gashi nan kusa da mu kabarin Annabi alaihi salatu wassalam, dan shi majalisin darasin shi shine makabartar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duka danya ma kan shi wa'azi kasancewar wannan mutumin da nake baku hadisan shi gashi nan kwanci bana mishi kariya ba. Shi yasa yake cewa kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa sahibu hadha al-qabr, yan nuna dan majalisin jikin kabarin yake. To ko a ciki al-Imam Malik ka daga murya ya maka tsawa ya hana kai ce bar daga murya ka gaban Annabi kake. Wa fihi tahzirul umma min qawli ma yuhazzaru fihi, daga ciki akwai tsoratar da al'umma gami da abin da ake tsoron musu hadawa cikin shi, shine kashe-kashe da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da su duk da a sanin shi da Allah ya sanar da shi cewa abin zai afku kuma ya afku, amma kuma bai hana cewa kada ku yi kaza dan ya zama wa'azi gare su. Wa ta'alika ba'du ahlul bid'ah fi inkar hujjatul ijma' qalahu al-Maziri, wannan matsala ce usuliyya matashahim. Sai babu na gaba, babu ma yustahabbu lil alimi idza su'ila, baban da ke bayanin gami da malami idan an tambaye shi ayyun nasi a'lam, ma wannan cikin mutane wahi ilimi, fa yakilu al-ilmu fihi ila Allah, ya wakilta ilimi zuwa ga Allah, ma'ana ya ce Allahu a'lam. In an tambayi malami ya ce Allah ne mafi sani, ka an tambaye shi wahi sani ya ce Allah ne mafi sani. Nan al-Imam al-Bukhari zai kawo hadisin Musa wal Khadir, hadisi na 122 al-Imam al-Bukhari da sanadin shi muttasil. Allah mashi rahama yake cewa haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Sufyan qala haddathana Amru qala akhbarni Sa'id ibn Jubair qala qultu li ibn Abbas, nace ma ibn Abbas nan saboda Sa'id ibn Jubair yana cikin manyan tabi'ai, wanda manyan dalibai ne na ibn Abbas, wanda muka yi bayanin cewa Hajjaj ya yan mishi yankan rago, wanda a wajen yankan ma yake nuna mana jarumtar shi da kasancewar shi babban malami ne wanda bai tsoron hukuma, bai tsoro kawai tsoron Allah yake gaban shi. A gaban shi ma sai da kahin ya yanka shere ta jayo mishi ahoyi, ya ce ku jiya kan shi ya kalli amma a mishi yankan ma na wulakanci ba ga wasu ba irin na yankan rago. Yace musa fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah, duk inda aka juya ni nan wajen Allah yake, a wajen yankan ma yayi ta mishi wa'azi, duk magana da zai gaya mishi sai kawo mishi ayat Qur'ani akan abin da ya gaya mishi na magana. Yace mishi kuma ka sani cewa kana yanka ni bakka jima zaka bi bayana, bai wuce kwana uku ba ya rasu shi ma ya tarda shi, gashi an yanka shi a tsire ana walo da kanshi. Me yasa? Saboda ya taba manyan waliyan Allah. Qultu li ibn Abbas, to Sa'id ibn Jubair kin wannan yake cewa nace ma ibn Abbas, wannan ya kawo shi kisan rasuwar shi a cikin Minhajul Qasidin ne tahin da ya kumshi wannan wa'azizzika, yana kumshe da Minhajul Qasidin al-Imam al-Qurtubi. Yake cewa yace ma ibn Abbas inna nawfal bukali, lalle an-nawfal bukali yaz'amu, yana rayawa anna Musa az-za'am, ana kawo shi magana da ta kasance ana shakkun gaskatarta. Anna Musa laysa bi, duk da Al-Qur'ani yana kawo az-za'am diyawa akan kawo ma'ana qala, anna Musa laysa bi Musa bani Isra'il, Musan da yazo a cikin Qur'ani Nawfal al-Bukali mufassir ne yace yana cewa ba Musa bane na bani Isra'il, yace inna ma huwa Musa akhar, wani Musan ne daban. Fa qala sai yace kazaba adu la maqin Allah yayi kariya nan gurin, duk da shi ma nawfin ba maqin Allah bane ba kafiri bane, amma hamasa ce da jin haushi na yin kariya ga Qur'ani ta kama Ibn Abbas, yace mishi yayi kariya. Kuma al-kazb nan yana nihin akhda, dan saboda hakikanin ta'arifin kariya shine kawai al-ikhbar bi khilaf al-waqi, mutun ya bada labari sabanin hakikanin abu. Kuma in yaso abin da ya saura inda gangan ne a kira ta gaskariya mai zunubi, in kuma da kuskure ne ta zama kariya. Ce Aisha tana yawan amfani da irin wannan, tace kazaba bin Umar, kazaba fulan, tana nihin kawai akhda, ayu lugata ta larabci take ne ba lugata ta shari'a ba, kawa al-khata shine yana nihin yayi kuskure. Kuma ya kira shi da adullah dan saboda hamasa da jin haushin danganta ƙarya ga Qur'ani. Ya faɗa abin da bai da sani, yake cewa haddathana Ubay ibn Ka'ab, Ubay ibn Ka'ab ya bani labari, kenan ana gaya mishi sai kawo hadisi daga Ubay ibn Ka'ab shi Ibn Abbas. Yawwa wancan na baya ba, anin nabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo shi na ta hanyar. Kala yake cewa kama Musa annabi, Musa annabi yayi tsaye, kenan nan kyarara ya nuna cewa Musa annabi hadiban fi bani Isra'ila, yana mai kuduba cikin bani Isra'ila. Fasu'ila sai aka tambaye shi ayyun nasi a'lam, cikin mutane wanne yafi sani. Fa kala sai ce ana a'lam, ni ne mafi sani. Fa atballahu alaihi, sai Allah ya zarge shi. Shi annabi Musa iya sani shi ne ya bada amsa, kuma wannan amsa haka take a iya sani shi. Me yasa? Da saboda ya san cewa shine annabin lokacin, kuma babu wani annabi da yake tare da shi. Anci izlam yurdu al-ilma ila Allah, zargin da aka mishi dan bai mai da ilimi zuwa ga Allah ba. Fa auha Allahu ilayhi, sai Allah ya ma annabi Musa wahayi, anna abdan min ibadi, cewa akwai bawa cikin bayuna, bi majma' al-baharain, a gurin da ake cewa majma' al-baharain, huwa a'lamu minka, ya hika sani. Kala sai ce ya rabbi ya Allah, wa kaifa bihi, ya za a yin gamu da shi, ma'ana wa kaifa al-wusul ilayhi, ya zan tarda shi. Kenan nan yake nuna mana kwadan ilimi da sanin kima shi da darajar shi. Ana gaya mishi ba hushi zai taji bai ce ashe a duniyar nan haa ko wanda yake ni ilimi, kawai ta ina za a yi, ya za a yi tahi wajen shi in karu. Faqila lahu, sai aka ce mishi ihmal hutan, ka dauki kihi, fi miktalin, a cikin zambil, wannan jika, ka nasa shi cikin jika alburgami. Fa iza faqadtahu, idan ka rasa wannan kihin, fa huwa thamma, yana wannan gurin, bawan yana nan. Fantalaka, sai ya tahi, wantalaka bi fatahu, ya tahi da saurayin shi shine Yusha ibn Nun, wa hamala hutan, suka dauki kihi, fi miktalin, a cikin wannan dan burgami nasu. Hatta kana inda sakharati, sai da suka je wajen wani halamin dutse. Wada arusa, ma sai suka aje kawunan su, wana ma suka yi barci, sun gaji suka tsaya nan su huta. Fan sallal huta, sai kihin nan ya silale, min al-miktal, daga cikin wannan jika. Yace fattakha sabilahu fil bahri saraba, sai ya bi hanyar shi a cikin teku yayi koha ya wuce. Wa kana li Musa wa fatahu, ajaban, sai ya kasance Musa da shi da sarmayin shi suka yi ta mamaki, taya aka yi kihin wannan ya bi ta nan, kuma kihi bayan gashashe ne. Fantalaka baqiyata laylati, ma sai suka tahi sauran wunin nasu, suna ta tahiya wa yamuhuma da sauran wunin nasu biyu. Falamma asbaha, yayin da sahiya tayi, kala Musa li fatahu, sai Musa yake ce ma saurayin shi, atina gada ana, kawo mana makarinmu, abincinmu na sahi. Laqad laqina min safarina haza nasaba, mun gamu da gajiya da wahala cikin wannan bulaguro namu. Wa lam yajid Musa massa min an-nasabi, Musa bai samu ba shaha ta wahala, wahala bata shahe shi ba ko daya. Hatta jawazal makan lazi umira bihi, sai da ya wuce gurin da aka umarce shi. Kenan yake nuna mana nan gurin, Ibn Abbas yana nuna, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cikin hadisin ga Ibn Abbas cewa mutum ba zai sha wahala ba matukar sai ya wuce gona da iri cikin umarnin da Allah ya mishi. Shine hikima ambata wannan lokacin da yazo daidai gurin da aka umarce shi, babu gajiya, babu komi, Allah bai aza mishi ba gurin da har zai sha gajiya. Gajiya an same ta ne lokacin da ya wuce inda aka ce ya tahi, da ya wuce kenan yake nuna dukkan awamir na Allah, umarni na Allah da manzon shi, sai ka wuce gona da iri ne zaka sha wahala, ba Allah bai sanya wahala ba cikin addinin shi. Faqala lahu fatahu, sai sarmayin nashi yake ce mishi, ara'aita idza awana ila sakharati fa inni nasitul hut, ka gani bani labari lokacin da muka je wajen halamin dutsen nan, ni namance kihin ana, shi kuma shine abincin. Kala Musa, sai annabi Musa ce min, zalika ma kunna nab, wannan shine abin da muke nema da mu. tunda dama Allah ya ce inda muka rasa kihi anan zan mu samu wannan bawan Allah shine abin da muke ta nema fartadda ala asarihima qasasa sai suka biyo bayan su sawun su suna ta bibiya suna ta bin sau falamman tahaya ila sakharati ayinda suka zo daidai gurin wannan halamin duzin inda suka kwana kihin ya kubce iza rajulun musajja bi saubin sai ga wani mutum alilliba da tahashi aw qala sai yace tasajja bi saubihi ya lilliba da tahashi fa sallama alaihi sai Musa ya mushi sallama fa qala al-hadir sai annabi hadir yace wa annabi ardika salam ya akai samu sallama a kasarka ma'ana shi sanin shi yayi mamakin a ji kalmar sallama ma a wannan gurin tunda ya san al'umma ce wanda ba musulmi ba in yaji wani bako da ya zo mishi da lafazin sallama to bakon mutum ne ba na wannan gurin bane anan yake shi walamin dutse ne yana ta bautar shi anan fa qala ana musa yace ni ne musa yana be nan tawadu da kaskantar da kai bai ce ba ai ni ne annabin Allah musa sai yace ni ne musa kawai zalla fa qala musa bani isra'il yace musa na bani isra'il khadir ya tambaye shi musa na bani isra'il qala na'am yace eh qala sai yace mashi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushida shin zan iya bin ka sanar da ni cikin abin da Allah ya sanar da kai na shari'a kaga yazo mishi da husnul talatu bi da sannu ba cewa zai ba kawai zawwa ne kaman ilimi a cikin ladabi da ittira da bujuro da magana cikin ladabi qala yace innaka lan tastati ma iya sabara kai ba zaka iya hakuri tare da ni ba qala sai yace ya Musa ya kai annabin Musa inni ala ilmi min ilmin la ni ina tare da wani ilimi na Allah allamanihi wanda Allah ya sanar da ni la ta'lamu anta kai baka san shi ba wa anta ala ilmin kai ma kana bisa kan wani ilimi allamaka fulda Allah ya sanar da kai shi la a'lamu ni ban san shi ba qala sai annabi Musa yake ce mishi satajiruni insha Allah sabiran wala asilaka amra zakka same ni insha Allah mai hakuri kuma bazan saba maka lamarinka ba fan talaka yamshi yani sai suka tahi kenan ya amince sai suka tahi suna tahiya ala sahilil bahr a cikin hilin teku kenan nan gurin yake nuna mana qadiyatul hazaf cikin qur'ani Allah madaukin sarki cikin kissoshi da labarai da yake kawowa duk wata kalmar da ta zama na babu fa'ida ba amfani cikin ta share ta yake ba haya kawo ta ba kenan nan ba a ce maka wani yayi yarda ya amince yace to na yarda zo hawo mutahi kaza kaza duka wannan Allah ya shahe shi ba shi bane makasudi kuma duka kissoshin qur'ani haka suke inda zai tsaya yayi ta kawo wannan hashaukin basu da amfani sai a cika qur'anin da wannan abu suka tahi akan sahilul bahr gehan teku laysa lahum safina bas da jirgin ruwa famarrat bihima safina sai jirgin ruwa ya wuce da wajen su fakallamu sai suka musu magana an yi hamiluhuma su dauke su cewa ku tsaya ku dauke mu fa urifa al-hadir sai aka san hadir ana ganin shi ɗan jirgin ruwa matuki da jama'a suka ce a wannan bawan Allah nan ne me ibada kenan a wannan mantuka a wannan jihar sananne ne suna sanin shi fahamaluhuma bi ghayri naulin suka dauke su ba tare da albarbashi ba ba tare da cewa ku kawo kaza ba aka ku hawo mutahi sai yace faja'a usfurun sai wani tsuntsu ya zo fa waqa'a ala harfi safina sai ya hau bisa gehan wannan tekun fa naqaratan sai ya dugo ruwa yace au naqarata ne ko kuma ya diga biyu shan tsuntsu da zai zo ya haka shi ake cewa naqara yayi daya ko biyu fil bahr a cikin teku faqala al-hadir sai hadir yake cewa ya Musa ya kai annabi Musa nan sai har bashi ilimi yace ma na kasa ilimi wa ilmika kenan yake nuna mishi cewa nan ma wa'azin ne zai fara mishi tun can kai da aka tambaye ka cewa wahi ilimi kace kai ne kenan nan zai fara mishi wa'azin cewa da ilimin nawa da naka wajen Allah ba komai bane yace mishi ma na kasa ilimi wa ilmuka bi ilmillah da ilimi na da iliminka a ilimin Allah ba su rage komai ba illa kana qarati hazal usfur fil bahr sai kamar yadda wannan tekun wannan tsuntsun ya rage cikin teku to kenan nan gurin inda iskalin yake Allah idan ya bada ilimi ko ya bada wani abu yana rage ya ko bai rage nashi yana raguwa nashi ai bai raguwa to shi kuma wannan tsuntsun da ya zo ya dauki wannan ruwan ruwan teku ya ragu ko bai ragu ba ya ragu mana duk yadda za a yi ya ragu ko mun kadan kin abin da ya ragu ya ragu kenan yake nuna cewa ilimin da Allah ya ba su da shi da annabi Musa nashi ya rage na Allah ya rage da ya ba su wanda wannan ba ma'ana ba shi ake nihi ba to malamai suka ce kawo misali ne ya mushe kusanto mushi da ma'ana ba wai yana nihin ba cewa ilimina da naka ya rage wani abu tashbihi ne dai kawai mushi ba tamshi tashbihi wanda yake kamar shi komi da komin yazo daya ba yace fa amid al hadr sai hadr yan nuhata ila lauhin min alwahi safina zuwa ga wani allo daga cikin allo na jirgin ruwan nan fa naza'ahu sai ya cira shi ya haubu saka mutane an dauko su an muku alheri an ce kudin ku ma ku bari kuma ana hawa yaje kama wani karhin allan katakon yake kariya fa kala musa sai musa yake cewa qaumun hamaluna bighair nawlin mutanen da sun dauko mu ba tare da lada ba amarta ila safinatuhum kajin kannu hajis jirgin ruwa su fakharakata haka tsaka kariya litugurka ala dan karshen lamari ya zama na mutanen sun halaka sai yace alam aqullaka innaka lan tasdiya ma iya sabara ban ga maka ba cewa kai ba zaka iya hakurin tahiya tare da ni ba kala sai yace la tu'akhizni bima nasitu kaka kama ni da abin da nayi mantuwa akai ma'ana mantuwa ce yayin yi wannan gamin ka a kama shi da laifi sai ya mushi uzuri fa kanatul ula min musa nisyana na farko daga annabi musa mantuwa ce yace fan talaka sai suka tahi fa iza gulamin yal abu ma algilman sai ga yaro yana wasa tare da yara fa akhadha alhadru bi ra'sihi sai hadri ya kama kan wannan yaron min alahu ta sama faqtala ra'sahu bi yadihi faqtala ra'sahu ya cire kan yaron da hannun shi yadda yara suke ma tsuntsuye su yanka kawai haka ya mushi yayyadda ka kuma dan mutum fa qala musa sai annabi musa ya ce akartat nafsan zakiyatan bi ghairi nafsi ka kashe rai ba sarkakka ta ba tare da ya kashe rai ba yace mushi laqad ji'ta shay'an imra ka zo da abu wanda yake mai muni ya kakara karhuwa mishi kalma ma ta can farko me yace mishi laqad ji'ta shay'an nan gurin yace mishi ka zo da abu mai muni dan saboda nan kashe mutun ne sai yace mishi qala alam aqullaka shin ban ce maka ba innaka lan tasdiya ma iya sabara shin kai ba zaka iya daukan hakuri tare da tahiyata ba malamai suka ce nan hikima ta alqur'ani da kiyayewa shine gurin da ya kasance harkon izb na tsakiyar qur'ani kuma kissa bayan Allah nan ma daidai nan ne tsakiyar ta tsakiyar daidai kissa annabi Musa da hadirin kalli saho ta daga harko zuwa inda zata tsaya zuwa inda ta tsaya aka shiga zancan wannan bayan Allah zilkarne qala ibnu uyena yake cewa haza aukat wannan yahi ma karhi kenan wannan da yayi yahi karhi yahi mishi karhi gami da wancan qala alam aqul innaka lan tasdi ma iya sabara nan gurin sai kawo mishi karmal qara laka dan saboda ya kara mishi karfafa zargi can itab ne ya mishi zargi ne na farko kuskure ne kai sai yake karo shine hikima qara lafazin laka anan gurin can gurin farko ne an mishi zargin ba zai yi karhi ba alam aqul innaka lan tasdi ma iya sabara nan kuma sai dai qalam aqul laka innaka lan tasdi ma iya sabara sai dai kara mishi da lafazin laka shine yace nan yahi karhi fantalaka hatta iza ataya ahla qaryatin hayr suka ji suka tai hayr suka je wajen wasu mutanen wata alqarya istada ma ahla suka nemi su ba su abinci masu alqaryar sai ce fa abau an yudayifuhuma suka kikarba gara su samshi su a matsayin baki yace fa wajida fi hajidaran yuridu an yanqadda fa aqama sai ya samu jirgi wannan katanga tana nema ta fadi sai ya tada ta ya kama hau aiki duk da mutanen nan basu musu alheri qala al-hadir bi yadihi sai hadir ya aikata da hannun shi fa aqama ha sai ya tsaida ta nan qala bi ma'ana fa'ala fa qala lahu musa sai musa yake ce mushi laushi italatta hasta alaihi ajara da kaga dama ai da ka amshi haki ma la dama akan wannan abu kenan menene yasa nan gurin shi ma annabi musa yake nuna mana hikimar shi nan gurin ba ita ba zargi bai ka mishi tunda malamin shi ne ba ce zai mi zai sa mi yasa mutanen da suka ki ba mu lada kuma ka tada musu katanga sai ya kawo da kyakkyawan usulubi cewa ina ma da ka amshi lada akan abin da suka musu sai kuma shi kuma ya fahimta cewa wannan neman shi shigi ne da neman fahimta cewa mi yasa kai yi kaza kenan yayin neman cewa ba umarni bane yake mishi shi ma yake nuna man si'atu ilmihi karshen ilimin shi da kololuwar fahimtar shi ya gano cewa nema ne kake duk da ka zo da siga cewa ina ma da na amshi lada amma na fahimto cewa zargi na ne kake me yasa sun hana mu mugara kuma nan musu aiki kyauta sai ce musu haza firaqu bayni wa bayni wannan shine rabuwa ta da kai qala annabi alayhi salatu wasallam sai annabi sai yake cewa yarhamullahu musa Allah jikan annabi musa lawadidna law sabara yace da ina yi gurin ina ma a ce yayi hakuri hatta ya kusu alaina min amrihi ma Allah ya bamu labarin su da yayi hakuri tahiyya tayi tsawo da mun sha labari sai yake tabin shi yana yin saboda shi ana kawo mishi abubuwa wanda sun saba ma fahimtar shi kuma wannan hadisi ne wanda anda za a tsaya ayi sharhin shi tunda ba tafsirin qur'ani ba muke a tafsiri ne kamata a yawaita bayani akan shi da asrar kin shi da hikimomin shi da fawaid kin shi wanda suke barataya da shi sai ai zama 10 akan wannan hadisin ko sama da haka wallahi sai mu yi darasi 10 ko sama da haka kamar yadda ibnul mulakin ya shi bayanan da yake zubowa akan wannan hadisin da ilimin da fa'idodin da yake kwashe ba kadan bane kawai wasu daga ciki ne kadan zan mu dauka daga ciki yace nan gurin da aka tambaye shi cewa cikin mutane wane yake ilimi zance ya gabata cikin baban zihabu Musa ila al-Khadir yace yambagi liman su ya kamata ga wanda aka tambaye shi cewa wahi ilimi yace la a'lam bai san ba wani abu in an tambayi malami bai san ba wani abu yace la a'lam yace ban sani ba gashi nan gurin annabin Allah an zarge shi dan bai fada ba al-Imam Malik shi sai yake cewa junnatul alim la adri garkuwar malami da maganin halakka shi ita ce cewa la adri shi yasa mafi yawancin kalmomin al-Imam Malik a tambayoyin da ake mishi la adri ta hi yawa in kaga ta sama da 50% cikin tambayoyin da za a mishi kawai ban sani bane yana shakku kan mas'ala bai tabbatar ba akan mas'ala kawai ba wani kewaye kewayen sai na yi bincike sai na tattauna sai na duba kawai cewa sai ban sani ba fa iza akhda'a ha usiba makatilahu yace idan malami ya kauce ma la adri wannan an kashe shi an samu makasashi matukar malami ya barkar malla adri wanda kuma mun gani al-Imam Malik doguwar tahiyya da wasu suka taho tambaya a wajen shi yace musu ban sani ba na gaba mas'ala ta 15 daga cikin mas'alolin da kenan dan mu san cewa mas'alolin da al-Imam yake kawo ha ba kadan bane cikin mas'alolin cikin wannan abin da yake cewa kamar yadda muka faɗa da yace ilimi na da iliminka bai rage komai ba a cikin ilimin Allah sai kamar yadda wannan tsuntsun ya rage yana nunin cewa ba wai rage bane hakikanin shi ake nihi dan ilimin su bai rage komai ba a cikin ilimin Allah yace na gaba cikin keta wannan jirgin ruwan da yake kamar yadda qadi yake faɗa dan saboda gudun kada ƴan fashi su same shi yace hujja ce gami da mai duba cikin maslahohi na al'umma ya hau irtikabu a kafin dararai wannan ba wani abu bane sabo a cikin wancan matsalar tashi ba sabon abu bane yayi hadir annabi hadir kawai yayi irtikabu a kafin dararai wanda a cikin addinin mu ma kuma sanannen abu ne a hau karaman matsala kaga cewa ga wata matsala nan babba ga wata matsala karama sai ka hau mafi karancin duk da ita ma matsala ce sai ka aikata ta dan kauce ma kan wacce babbar ta samu ita ce hadir dan ka akwace jirgin ruwan gaba daya su rasa to sai ka amincewa cewa ya tsaga shi in ya tsaga can daga baya sun gyara tsaga ta gyara amma kwacewa ha yana shi yayi irtikabu a kafin darayen dan saboda tsiratan musu da dukiyar su kuma Allah ya sanar da shi kalbi nan nake cewa al-Imam al-Kalbi sara'ahu thumma naza'a ra'sahu min jasadihi ya kada shi ya cire kan daga jikin shi wajen yaro ma'ana yazo cikin Musa yake cewa fazu'ira Musa za'artan munkara indaha Musa a wannan gurin sai ya zabura ya hurgita akan cire wannan kan yaron da aka yi mai karhi kamar da al-Imam Muslim ya huddo shi a cikin ruwayar shi yace mishi wa ammal gulamu amma shi yaron nan fa dubi ayo mutubi a kafiran an halice shi ranar da yake fassara mishi ma'ana dalilan an halice shi ranar da aka halice shi ma a matsayin kafuri aka halice shi wa kana kenan saboda kai mishi hujja cewa ai kullu mauludun yuladu ala al-fitra to shi wannan ra'a halice shi ma a matsayin kafuri aka halice shi wa kana abwahu kad adafa alaihi uwayen shi kuma suna da tsananin tosayin shi falau annahu adraka da a ce ya kai ya bar shi ya girma arhaqahuma duguyanan wa kufra sai ya halaka su su wuce gona da iri wajen san shi su halaka shine yasa ya wannan kin shi ya kama shi ya cire kan na gaba cikin wannan hadisi mai tsawo akwai istiqdamu sahibi li sahibihi malami yayi amfani da abokin tahiya lokacin da zai tahi wani guri ko wani bulaguro wani ya dauki kayan malamin a tahi wani guri wannan bai daga cikin girman kai bai daga cikin kuma rishin tawazu'u gashi annabi Musa ya dauki wusha usun tahi kuma dalilin wannan kin ma aka gano cewa idza kana asgar wa annal alim qad ikram bi aqas bi an tuqda lahu haja malami ana girmama shi ta hanyar a biya mishi wata bukata gashi nan gurin wannan bawan Allah biya ma malamin shi ne bukata yayi amma ba a ce ba yayi riya ko ya zubda ladan shi duk da cikin magabata akwai wanda sun kai matuka wajen tahari da kiyayewa wajen sallah dan neman ilimin su wanda ko ruwa bisu amsa wajen dalibin su dan kasu zubda daraja ihada su da ko wani daga cikin manyan malamai wanda a cikin safuwatu safuwa na karanta kissa shi yana cikin muhaddisun manyan malaman hadisai ya fito daga wani bulaguro akan titi ruwa yana jin ishiruwa ta mishi tsanani ya tambaya yace da Allah ya taimaka mu da ruwa an kawo mishi ruwan sai ya ga mutane yace yau kai wannan kamar ina ganin kamar majalisin mu na ilimi yace mishi eh malam ai ni ne muke darasin kaza da kaza a can majalisin yace to mai da ruwan ka banda shi me yake gudun kai yaje cewa lada na na bata akan ruwan da ka dauko ka bani bas sai so bai so a karrama shi da sunan ilimin kawai a karrama shi da sunan dan adam ba da sunan ilimin ba a bata mishi lada daga cikin su wani yaje sayan wani abu kasuwa aka ce ayo malam wani ne sai ce ya fasa sai an ya tahiye shi sai dai saya a wani gurin da ba a san shi ba ka a mishi wani dan gyara albarkacin wannan ilimin da sanin da aka mishi a matsayin malami ya bata ladan shi karshe wajen tahari da kai matuka wajen wannan aw yuhabu lahu yace ko a bashi wani abu wai yuzu lahu qabulu zalika da ya halitta mishi in haka dan saboda hadir ya dauki wannan barasin tahi kuma albarkacin wannan malamai suka ce sai Allah ya bashi albarkacin wannan sai kuma shi ma Allah ya bashi annabta bayan annabi Musa ya rasu wannan sarmayin fata Musa kin shi Allah ya ba annabta shi kuma ya ci gaba da annabta bayan annabi Musa ya tahi me yasa albarkacin yayi ma annabi Musa hijima kuma lokacin da ana cikin tahiyar kissa wannan ana gamuwa da hadir shi kuma yushau magana shi ta kare sai ya komo sai aka bar shi yasa kissan ma qur'ani daga nan gurin bai kara ambatan shi ba dan saboda shi tahiyar ba shi bane makasudi shi kawai dan rakiya ne kafin yazo ana ba mu labari annabi Musa da fatan shi ga yadda suka yi ana gamuwa da wanda ake shine makasudi sai aka bar wancan eh aka bar kissar tabbar ambatan shi ma har aka gama ba a komo ga fata Musa ba wa annahu yajuzu lil alim wa salih an yu'i wa sha'a li ghairihi idza alima li sahibi fi zalika maslaha cewa ya halitta ga malami da mai kawo gyara idan ya fahimci wani abu akwai maslaha cikin shi ya bata shi dan saboda kokarin kare wannan maslaha wannan abun ba dan saboda banna ba wannan sune yan abubuwan da zan mu hada kalkashin wannan hadisi abinda muka wada daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara ya akwai kissa ta rasuwa wannan malamin da a cikin can nace muku zan mu bar ta he mun zo darasi dan saboda ta zamana izina da wa'azi gare mu babban malami muna ta ji ana ce Abu Zur'at Ar-Razi yana daga cikin manyan malamai na al-jarh wa ta'dil sa'a ne na su al-imam Abu Hatim Ar-Razi abokin shi ne ma qud da qud kuma Abu Hatim Ar-Razi mai baban wannan Ibn Abi Hatim Abdurrahman Ibn Abi Hatim mai ilalul hadis wanda babban ilimi babban fanni mai wahala na ilimi sune jagorori cikin shi Abu Hatim ilmu ilalul hadis yaqulu yake cewa Abu to Abdurrahman kin wannan ba dan Abu Hatim Ar-Razi yake cewa sami'tu abi yaqulu naji babana yana cewa mata Abu Zur'a mad'unan mabduna Abu Zur'at Ar-Razi babban malamin hadisi malaman su Bukhari su Muslim yake cewa ya rasu a cikin yana matsayin ciwon ciki kuma yana kwance ya ariku jamilun hufin naza goshin shi yana ta zuha a cikin yana kusa da gargara wajen hutar rai fa qultu li Muhammad ibn Muslim yace Abu Zur'a sai yake cewa yace ma Abu Hatim kai sai yace ma Muhammad ibn Muslim ibn Wara shi ma ibn Wara babban malamin hadisi ne sa'an sa ne wajen ilimi suna zamana a gurin sun zo wajen jiya abokin su Abu Hat Abu Zur'a yace ma tahfazu fi talqinil mauta wani hadisi kake hardace a wajen talqinil mauta ma'ana laqinu mautakum la ilaha illallah cewa mamacin kun ya je rasuwa ku lakana mu cewa la ilaha illallah yace me kake hardace fa qala Muhammad ibn Muslim sai Muhammad ibn Muslim ibn Wara yace yurwa an Mu'az ibn Jabal ana rawaito hadisin ne daga Mu'az ibn Jabal yana jin haka shi mamacin da yake cikin gargara ma'ana Abu Zur'a famin qabil an yastimma rafa Abu Zur'a ra'sahu kahin ya wada haka kawa Abu Zur'a ya dago kan shi huwa fi naza'i yana cikin hutar rai fa qala sai yake ce musa rawa Abdul Hamid ibn Ja'far an Salih ibn Abi Arif an Kasir ibn Murra an Mu'az anan Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-janna fasar albayt dajja yace daga wannan shine karshen kalmar shi ya rasu ana kenan ga ya ba su sanadin hadisi kuma gashi ya zama akhir kalamihi la ilaha illallah wannan me yake nuna mana sakawa Allah madaukin sarki ya saka musu da kasancewar sun kare rayuwar su a cikin neman ilimi to kuma sai Allah ya saka musu a cikin wannan abun zai rasu wanda ya raye akan wani abu kuma akan shi zai mutu baka kare rayuwarka a cikin neman kuɗi da neman abinci ka zo kuma kai irin wannan tasi sun kasance dukkan rayuwar su ko da yaushe tana cike da neman ilimi da yada shi da rayuwar su ko da yaushe dare da rana ba barci ba wannan kawai ba hadisan annabi alaihi salatu wassalam kariya yana daga cikin manyan malaman da Ahmad ibn Hanbal suke tinkaho da su kamar yadda zamu gani zuwa nan gaba abinda ya mana saura nan gaba zamu dan kahin mu samu wani abu da ya shahidan saboda Aja'ib ibn al-Imam al-Bukhari la tankadi basu karewa Aja'ib kin shi amma kan mu samu wasu yanzu misali tayin da muka dauko wannan magana littahi ne wanda wannan al-Mushtaq ne bayani akan yadda manyan magabatan mu suke mu'amala wajen neman ilimi yadda suka nemi ilimi yadda suka bashi muhimmanci shi zan mu rika taba komanti bakwai komanti kadan haka mu dauke su mutum biyu uku ko hudu daidai gurgudan yawan su dai mu ga inda yadda magabatan mu suka ba ilimi muhimmanci sahih al-bukhari din da muke shekara wajen nawa ana yi ana kwana zan mu ga wanda suke sabke shi a majalisin shi a majalisi biyu ko majalisi uku zan mu ga kuma yi na fahimta ba wai bari ne ba ai ba wai na ataba bane awa daya ana matsayi ko kuma a da wasu manya manyan littattafai wanda zaka gani an sa su a majalisin su yadda ake sabke su a wani lokaci suke sabke su magabatan wannan wanda yake nuna mana ba dan koyi man saboda mu yi koyi da su ko da ba mu isa mu kai daidai irin nasu ba amma mu ma mu ina mu irin kokarin mu yi fatan Allah madaukin sarki ya amshi rayuwar mu cikin yima ilimin shi hidima سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك